أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم شاء أكو دوات رمضان شكرا تلبور للي قلو دا أربعين دا أكو هجرية وان دي داتي دا شاء أكو دوات قلو شكرا تلبو بير إشران دا بي ميلادية zan mu ci gaba da karatun littafin nan namu mai dumbin albarka shine Al-Jami'u Sahih na Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala yau zan mu tashi muna cikin kitabu tayammum zan mu tashi sabon kitabu shine sabon babi babul mutayammum haliyan fihima babi na hudu kenan a cikin kitabu tayammum Al-Imam Al-Bukhari ke cewa babul mutayammum haliyan fuku fihi ma baban da ke bayanin mai taimama shin zai iya busa a cikin jikin su me yake nufi shine hannuwa mai taimama zai iya sha bushe hannuwan shi bayan ya bugo kasa haka ya bushe dan saboda abin nan yake cewa kamar yadda mai risala ne yake cewa fa in ta'allaka bihi ma shay'un nafadahuma nafadan khafifan bushewa haka dan saboda ko da wani kazamta haka ta huta yake cewa abinda a cikin yazo a cikin kirmani a cikin wasu nusakh na sahih al-bukhari baban yadda yake ba haka ambatan shi yake babun haliyan fuku fi yadaihi ba adama yadru bihi mas'ilu litayammum haka baban yake baban da ke bayani shin mutum zai yi busa a hannun shi bayan ya buga hannun nashi ga kasa ga taimama abinda yasa bukhari ya kulla baban tarjamar da siga ta tambaya dan saboda akwai ihtimali akwai ihtimali dan saboda busa a ciki sai ya kasance idan wani abu ne ya shahi jikin ya rata a hannun mutum yana tsoron wannan abun zai cutar da shi in ya shafa a fuskar shi to kenan sai zamana wannan ba dole bane ba bai daga cikin abun da ayyukan taimamak shi yasa ya kawo shi akan siga ta tambaya Hadisi na 338 Al-Imam yake cewa haddasana Adam qala haddasana Shu'ba haddasana Al-Hakam an Zar an Sa'id ibn Abdurrahman ibn Abza an abihi qala yake cewa ja'a rajulun wani mutun yazo ila Umar ibn Al-Khattab zuwa Umar dan Khattab fa qala yake cewa inni ajanabtini na janaba falam usibil ma abun samu ruwa ba fa qala Ammar ibn Yasir sai Ammar ibn Yasir yake fada li Umar ibn Al-Khattab ga Umar dan Khattab sai yake ce mishi amma tazkura ana wa anta kunna fi safarin ana wa anta shin baka tunawa Umar muna bulaguro wata ran da ni da kai fa amma anta falam tusalli amma kai baka yi sallah ba wa amma ana amma ni fa tamaka'tu sai nan nutsu cikin kasa fa sallaitu nayi sallah fa zakartu lin nabi sallallahu alaihi wasallam na ambata ma annabi sallallahu alaihi wasallam wannan abun namu da muka yi da kai fa qala annabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa kana yakfika hakaza ya wadatar maka kai haka sai annabi yayi nuni ya gwada mishi taimama fa daraba annabi sallallahu alaihi wasallam bi kafaihi al-arada sai annabi ya bugi kasa da tafukan shi guda biyu masu albarka wa nafaka fihi ma sai yayi busa a cikin su summa masaha bihi ma wajahu wa kafai sai yayi shaho huskar shi da tafukan shi guda biyu wannan hadisi al-Imam al-Bukhari ya kawo shi a gurare guda tara wannan shine guri na farko wannan da aka ma Umar wannan tambaya bai bada amsa ba dan saboda ya manta wannan abin da ya faru tsakanin shi da Ammar ibn Yasir sai da Ammar ya tuna mishi cewa gashi abin da ya faru wata ran ni da kai waqi'a ta taba faruwa gare mu kuma ga abin da aka yi sai Umar Allah mishi yarda sai ya tuna kuma wannan yake nuna mana cewa girman malami ko girman wani masani wani abu yana iya boyuwa gare shi har sai an tuna mishi amma rubun ya sar ba ga mun shi da Umar dan Khattab wa istafadu min hazal hadis ana fa'idantuwa a cikin wannan hadisi wuqu' ijtihadu sahaba fi zamanin nabi cewa yana abkuwa sahabbai su yi ijtihadi a zamanin annabi alaihi salatu wassalam wani abu in ya samu ba suna gaban annabi ba in suna gaban shi dole tambaye shi zasu amma an bi sanan su ma su yi iya ijtihadin su su yi hukunci akan abun wa annal mujtahid la lauma alaihi idza bazala wus'ahu cewa mai ijtihadi babu zargi akan shi dan ya bada iya kokarin shi wa illam yusbil haqq koda bai dace da gaskiya ba kamar annabi sallallahu alaihi wasallam hadisi yake cewa idan masu hukunci sun yi hukunci idan ya dace yana da lada biyu idan kuma ya yi kuskure yana da lada guda ladan guda shine na kokarin shi da yayi ba na kan kuskuren ba wa annahu idza amila bil ijtihad la tajibu alaihi al-i'ada cewa idan mutun yayi kokari da ijtihadin shi to wannan sakewa ba za ta hau kan shi ba sabanin yi da jahilci inda jahilci ne kai daga gaskiya ta bayyana kuma he ka saki amma inda ijtihadi kalkai kokarin ka ya kalkashe fahimta ga ta wani nasi ka ba da amsa ko kuma kai ne ma abin ya abu kanka kai hukunci akan abin in ka gama kuma daga baya tabbayyana cewa gaskiya ba haka nan bane wannan kuma an wuce wancan gurin ba za a ce he an koma an sake ba wannan kadai ya ishe mu farala da sanin kima da daraja ta ilimi وفي تركه امر عمر ايضا بقضائه متمسك لمن قال ان فاقر الطهورين لا يصلي ولا قضاء عليه كما تقدم كما a cikin barin da Umar yayi ga ramuwa ba su yi ramuwa ba akwai wanda suke cewa faqir al-tahuraini ba zai yi sallah ba kuma ramuwa ba ta bisa kanshi kamar yadda mu gani yake cewa mazhabi ne wani mazhabi ne na al-Imam Malik cewa wanda ya rasa ruwa ya rasa abin taimama da saboda wani hali da ya shiga wannan zai kasance ba a biyo shi ba shi kuma sallar ta wuce wannan karin naka ya bari su ɗan bayi suna ji ko kai ta turuwa din ka sai babe na gaba babe na biyar babu tayammum lil wajhi wal kaffain baban dake bayanin tayammama ga huska da kuma tafi guda biyu الإمام البخاري يكي تشيوا حديثنا دلي أكرة تلاتين ترى حدثنا حجاج شيني حجاج بن المنهال قال يكي تشيوا أخبرنا شعوبة أخبرني الحكم أنزر عن سعيد بن أبي عبد الرحمن بن أبزا عن أبيه قال أمار بهذا يتي أمار يوهد ونا ودرب شعوبة بيديه الأرض سي شعوبة يبقى قصاد هنوين شي ثم أدناهما من فيه سنن سي كاوش كسن باكين شي summa masaha wajahu wa kaffai sannan sai yayi shahon huska shi da tafufukan shi wa qala an-nadhar al-imam nadhar ibn shumayl yake cewa akhbarana shu'ba an al-hakam qala sami'tu zarran naji zarr yaqulu yana cewa ana abdurrahman ibn abza qala al-hakam wa qad sami'tuhu min ibn abdurrahman an abihi qala ammar zuwa karshen hadisin nadhar shine nadhar ibn shumayl a cikin wannan hadisi eh washin munasaba zahiri ne shine kasancewar taimama a nan gurin da aka ambata duka wanda suka ambata bakin tafufuka ne ba su ce ba har zuwa zira'i kenan mun ga mas'alar da take sabani tsakanin malaman mu na malikiya da sauran malaman fiqhu cewa taimama za ta tsaya nan ne ko kuma za ta kawo hannan gurin gashi al-Imam al-Bukhari babe guda kawo kuma ga hadisi yana kawo hadisi na 340 yake cewa haddathana Sulaiman ibn Harb qala haddathana Shu'ba an al-Hakam anzar أنا عبد الرحمن بن أبزا أنا أبيه أنه شهيد عمر تيوا شياها لرت عمر وقال له أمار أمار يكي تيمش كنا في سرية منك سنچي تكيم وسوفة تاكينا ما يكا فأجرمنا سيمك إجانبا السرية يتكي ما يكا ندشو غباية طولة أما شبه يتكي انكو ما يناتكي أكلاس دا الجيش وقال سيكي تيوا تفل فيه ما يأيتوهي أتكينس كنا هنو الناش قدا بيو ديا أبنى ندوكو قسادسو hadisi na 241 al-imam yake cewa haddathana muhammad ibn kasir akhbarana shu'ba an al-hakam anzar ana abdurrahman ibn abza ana abdurrahman qala yake cewa qala ammar li umar ammar yake cewa umar tamakka'tu na nutsu cikin kasa fa ataitu an-nabiy sai na zo ma annabi sallallahu alaihi wasallam fa qala sai yake ce mini yakfikal wajhu wal kaffan huska da tafufuka ya wadatar maka kenan hadisin can dai da ya wuce shine ake ta maimaitawa kuma ana fa'idan tuwa a cikin wannan hadisin cewa lafazin annama zada alal kaffain laysa bi fardin abinda ya karu akan saman kattafin hannu ba farilla bane dan koda malaman malikiya ba farilla suka dauke shi ba akan wannan ne al-Imam Ahmad ya tayi da Ishaq da Ibn Jarir da Ibn al-Munzir da Ibn Khuzaima wanda Ibn al-Jahm ya nakarto ruwaya daga Malik Khaddabi ma ya amso ta daga malaman hadisi yake cewa Nawawi ya ce Abu Sa'ur ya rawaito da wanin shi daga Shafi'i cikin qadim amma mawardi yayi inkarin wannan yace inkari ne abin maidawa dan saboda Abu Sa'ur siqa ne amintacce ne yake cewa wannan ma'ana wai magana ciratarwa cewa daga al-Imam Shafi'i ma yace taimama za ta tsaya bakin tafufuka ne banda kai banda zira'i wannan magana yace koda ta kasance abin rinjaya ce fa huwa al-qawi fi dalil ita ce mai karhi cikin dalili Nawawi a cikin al-Majmu' sharh al-Muhazzab yake cewa cikin sharhin jawabin wannan amsa innal murad bi bayan sura ad-darb lit ta'lim al-imam an-nawawi yana da littafi yake cewa al-majmu' sharh al-muhazzab wanda bai kammala shi ba yar da su wani littafi ne babban littafi na shafi'iyya da yake cewa al-muhazzab kin to al-imam an-nawawi shi ya fara mishi sharhi dan dan shafi'iyya ne sai yar da su to a cikin can yake cewa innal murada bihi bayanu suratul darb lit ta'lim abinda ake nihi da wannan hadisin shine bayanin yadda mutun zai bugi kasa dan saboda karantar da shi walaysa al murada bihi bayanu jami'i ma yahsulu bihi tayammum ba ana nihin dukkan abubuwan da tayammama take abkuwa da shi bane yake kawo wannan tawilin Allah mashi rahama dan saboda ya tahi akan cewa tayammama daga tafi har zuwa zara'i ne kamar yadda wasu daga cikin malaman malikiya suka tahi wata uki ba sai malamai suka bi bayan shi da cewa kissa tana nuni akan cewa a tayammama gaba ɗaya aka koya musu bai yiwa annabi sallallahu alaihi wasallam su taho sun yi kuskure kuma wajen koya musu wani bangare ya bar wani bangare yace dan saboda shine zahirin abun me zai ma al-imamu an-nawawi raddi kan maganar ta cikin al-majmu shine annabi ya ce inna ma yakfika ya wadatar maka to in wani ya zo ce bai wadatar maka bai ka ƙara hadda kaza kenan ka ga babu zancen ya samu hujja yace amma abin da yake hujja da shi cewa shahwa sai ta kai murfaki duka wannan ne imamu an-nawawi yake so ya tabbatar shi yasa yake wancan tawilin anna zalika mushtaratun fil wudu cewa ai arwalla ma haka nan ake yin ta cewa hai an kai murfaki amsa shi shine kiyasi ne a cikin muqabalan nassi kiyasi in ya ci karo da nassi watsi yake da shi kiyasi da ma daruna ce in an rasa nassi an rasa yadda za a yi to ga nassi an yi nassi hai ci karo da kiyasi kuma a kalle shi faho yace faho fasilul itibar wannan batacce ne a wajen dukkan malamai malaman ma suka ta yace kan cewa kiyasi ana amfani da shi amma ba in mas'alar da adda nassi ba mas'alar da tana da nassin talahiyayye bai da matsala ana dalili da shi babu zancen ai kiyasi ko wani yayi kiyasi sai dai in bai san da hadisin ba kuma kiyasin shi kallon shi ma ba ai hadisi na 342 al-imam yake cewa haddathana muslim shine muslim ibn ibrahim haddathana shu'ba an al-hakam an zar an abdurrahman ibn abza kala yake cewa shahirtu umar fa qala lahu ammar wa saqal hadisi sai koro hadisin gabaki ɗaya da yace koro hadisin zahirin shi cewa lafazin shi ya dace da hadisin da yake gaban shi sannan sai ya koro shi a matsayin hadisi ne nazil daga gundur daga shu'ba yace azunnuhu qasada bi irad hadhihi turuq ab me yiwa abin da yake ni da kawo wannan hanyoyin nuni zuwa ga cewa nadar shi ya kadaita da wancan kari cewa hakam ya jiyo shi daga sa'id ba tare da wasuɗa ba kari cikin sanadi fa sayo gundur waqtasara al-musannaf sai al-imam al-bukhari ya takaice shi a cikin wannan siyakin wanda Ahmad ma ya huddo shi da Ibn Khuzaimah kuma ya saha hashi sai hadisi na 343 al-imam yake cewa haddathana Muhammad ibn Bashar haddathana Gundur haddathana Shu'ba anil hakam anzir an ibn Abdurrahman ibn Abza an abihi qala ammar fa daraba an-nabi sallallahu alaihi wasallam bi kafi bi yadihi al-ard sai annabi ya bugi kasa da hannun shi fa masaha wajahu wa kafai sai ya shahi huskar shi da tafufukan shi gashi dai hanyoyi masu kwari suna ta tabbatar da cewa Bukhari yana tabbatarwa hadisi wajen nawa cewa tayammama bakin kafi yake tsayawa wanda malaman da suka kawo malaman malikiya da malimin an-nawawi nan da yake magana suna da hadisin su da annabi alaihi salatu wasalam ake rawaitowa daga gare shi cewa yana cewa at-tayammum darabatan darabatan lil wajhi wa darabatan lil yadaini ila al-kaffayn ila al-mirfaqayn bugo daya bakin nan go bugo zan mutar da shi amma nan zan cancewa kawuwa tafi ko kuma kawuwa hanna tayammama bugo guda biyu ne bugo daya na huska bugo daya na hannu zuwa zara'i to amma hadisin da'ifi ne bai haƙi ya hudo shi ba gamin shi ya ci karo da hadisi wajen 10 a cikin sahih al-bukhari shi yasa ake tarjihin shi in an samu cin karo da juna duk hadisin da ya ci karo da hadisin da ke cikin bukhari ko muslim za a yi tarjihin ɗaya ne daga cikin al-murajihat cikin ilimin hadisi wanda azan mutarda sun nawawi zai yi bayanin su al-murajihat masu kwari a ce ko a bukhari akwai ko a muslim akwai in ya zo a su abu dole ko su bai haƙi ko su dara kudin ko da sahihi ne ko da lahiya lauke bai da matsala amma dai in ya ci karo da na wannan ahadu sahihai ne nasu za a bari a ɗauki nasu bukhari da muslim don saboda talaqqil umma alaihima bil qabul al-umma duk sun karɓe su da hannu biyu sharaɗin da ke cikin su don saboda mai inganci ma wani yahi wani maratibus siha mun gan su a ala maratibus siha muttafaq alaihi al-bukhari wa muslim thumma ma akhrajahu al-bukhari thumma akhrajahu muslim man farada bihi muslim to kenan wannan guda uku matakin guda uku na farko in aka samu hadisin da ya ci karo da su ba abun gani shi yasa hatta da malam malikiya a cikin wannan hadisin dai mai raunin a cikin shi ne aka dauki hatta da sha bugon ma guda biyu ne za a yi darbata ne darbatul lil wajhi wa darbatul lil yadain to ya ci karo da wannan hadisan ba a aiki da shi. Babu na shidda, babu sa'idu tayyibu wudu'ul muslim yakfihi min al-ma. Kuma wannan hadawa malamai ne ho suke yi, mu kawai yan hudi ne malamai ne ho suke yi, mu kuma isawo mu irin wannan hadin malamai ne magabata Allah musu rahama suke tsaya su yi dirasa abun a cikin littattafan su, tabbatar da cewa ga abun da aka tahi akai. Kawai wani yayi tunanin cewa yaji ana bayani ana abun ne, yayi tunanin cewa a malamin shi ya fada ko shi, mu kuma isawo mu hada irin wannan abu, dan saboda tana yiwa kamar su al-Imam Malik, su al-Imam Ahmad da su Dara Kudni, su makamantan su kai kadan a doki mas'ala su tahi akan ta, ko da hadisin da'ifi ne kai ka zo ka dauka kai tarji, ko da gashi karara a Bukhari kana ga ya saba mana sa, amma kai baka isa ba kai, in wasu dai sun yi kai ka dauka ka amfana amma ba kai ba, dan saboda tana yiwa akwai wasu murajjihat, in murajjihat wajen 120 to kai dan kaga daya shine cin karo da abin da ke cikin Bukhari da Muslim, ka dauki abin nan miskini kai hukunci akan abin, ka je yau gobe wani abu ya bayyana cewa ga su abin da suka dogara da shi, kenan wannan malamai ne suke kokarin hada kan irin wannan abubuwan a cikin littattafan su. Babu na shidda, babu sa'iru tayyibu wudu'ul muslim yakfihi min al-ma. Baban da ke bayanin guri mai tsarki arwallan musulmi ce kuma ta wadatar mishi game da ruwa. Wa qala al-Hasan, Hasan al-Basri ke cewa zihi tayammum wa tayammama ta wadatar mishi malami hadis matakar mutum bai hadasi ba. Wa amma ibn Abbas wa huwa mutayammim, ibn Abbas yayi tayammama, yayi limanci kuma yana da tayammama, kenan magana cewa wanda ke tayammama ba zai ja masu arwalla ba, zan mutar da masalan. Wa qala Yahya ibn Sa'id, Yahya ibn Sa'id al-Ansari yake cewa la ba'sa bi salati ala sabkha, babu lahi akan yin sallah bisa kasa mai kanwa kanwa wa tayammum biha da tayammama akanta, ba dole sai kasa ba wanda take wanda muka sani. Magana Hasan Abdurrazzaq ya kawo hadisin shi cikin musannaf kin shi yake cewa zai tayammum wahidun malami hudis, tayammama dai ta wadatar ma mutum matukar bai hadasi ba, wannan ma haraddi ne gare mu malaman malikiya cewa tayammama guda ba a sa wala Allah farida tani bi tayammumin wahidin, ba a sallah tayammasu farilla guda biyu da tayammama guda. Hasan al-Basri Allah mushi rahama yake cewa tayammama ka dai ta wadatar maka sai dai in kariya ta kai. Ibn Abi Shayba ya huddo ke cewa la yanqudu tayammum illa al-hadas, tayammama kamar arwalla take, babu abin da ke warware ta ita ma sai hadasi. Sa'id ibn Mansur Allah mushi rahama a cikin sunan kin shi yake ya huddo shi kuma magana ta Hasan, at-tayammum bi manzilatil wudu, tayammama daidai take da arwalla madadin ta ne. Idza tayammamta fa anta ala wudu'in hatta tuhdis, in kai tayammama kana bisa tsarkin ka, sai in kai hadasi shike bata ta. Yace wannan shine mafi, Ibn Hajar yace wannan shine mafi biyan bukata a cikin wannan babi, ya wadatar. Daga Hasan da yake cewa a wani hadisin tusallu salawatu kulluha bi tayammumin wahidin misl alwudu'i ma lam tuhdis, zakai salla arwal salloli dukkan sallolin da kake so da tayammama guda matukar ba kai hadasi ba. Yan uwa, dukkan wannan yake nuna mana cewa mutum ya tsaya kamar yadda Hausawa suke cewa karamin sani uku ne, in mutum bai sani ba wani yahuto yake magana akan wannan mas'alolin sai ya ce abun gashi a hadari, gashi a iziya a risala, zakata da mu abun zakata da shi gashi kuma abu ha a Bukhari, kuma gashar huka malamai duka sun yi suna nuni akan haka nan, dan saboda malamai kowanne yana da hujojin shi, yana da dalilan shi, kuma dalilin mai karhi ake bi ba wanda ya kasance malamai suka tabbatar da cewa wancan dalilin bai yi da karhi, baka da hujja ka bi shi matukar. Wanda ya kasance yanzu masana yana karatun shi na su a hadari, su ishimawun shi, su iziya, ya ko guri na mutun yazo yana karatu, in su ne yake ba ruwa na da gaya mishi wannan, yaje ya tayi da wannan kin, dan kace ka gaya mishi zai shiga rudu, to ga wannan littafi ne nazo ina karatu ina cikin yi, ana koya mana ana warware ya, to ina magana take marhalar shi wata kai banda za a rika warware mishi zai shiga cikin rudu, ya ka kyale shi da abin da ya sani, kuma ba taushe gaskiya bace. Shine yasa Ibn Mas'ud yake cewa kai ba zaka ba mutane ilimi ba abinda hankalin su bai kai ba, sai ya kasance fitina ce ga wani su, hadisin yana cikin Muslim, kowa daidai gurgurdan fahimtar shi ake ba shi. Yace Ibn Abbas, mas'ala ta gaba da ya faɗa cikin asar din, Ibn Abbas yayi limanci yana tayammama, yace Ibn Abi Shayba da Baihaqi da wani su sun kawo wannan asar din da sanadi sahihi, zai taho a cikin babul junubi idza khafa. Ga Amr ibn al-As ma yayi irin wannan, yayi limanci yana da tayammama, sun sauran suna da arwalla. Bukhari yayi nuni gare shi zuwa ga cewa tayammama daidai take da arwalla, da a ce arwalla ta kasance mai rauni ce taimama a sarki ne mai rauni da ibn abbas ba zai musulmanci ba yana taimama su kuma sana da arwalla wannan mas'ala bukhari ya dace da malaman kufa da jumhurin malamai akan wannan mas'ala malaman mu ne na malikiya suka ce taimama dai ba zaka yi ba arwalla sallah guda farilla sama guda biyu da ita amma hujojin jumhurin malamai da abinda bukhari ya tahi da abinda malaman kufa suka tai shine wanda yake daidai saboda wannan hujojin wa zahaba ba'dhum min at-tabi'in wasu daga cikin malaman tabi'ai da wasu sun tahi akan sabanin wannan sun ce hujjar su taimama tsarki ne na darura dan saboda halittar da abinda sallah wannan hadisi ya hana dan saboda haka ne annabi alaihi salatu wassalam ya ba ma wanda yi janaba ruwa li ya gusa da dan yayi wanka ya ce mishi alayka bi sa'idi fa innahu yakfik li'annahu wajada al-ma'a fa badala ta wanda saboda shi matakar ya samu ruwa to taimama ta baci amma ce istidlalin sa akan wannan cikin akwai nazari akan wannan dalilin wa kad ubiha indal aksar bi taimamul wahid an nawafil ma al fara'id yace malamai sun tahimi fi yawaicin malamai akan cewa da taimama dai mutun yana iya nafil filin shi da sallolin shi na farilla illa malik rahimahullah sai malik Allah mushi rahama shi ya shardanta cewa farilla guda ɗaya za a yi wa shazza sharikul qadi shi kuma yayi shuzuzi yake cewa la yusalla bi taimamul wahid aksar min salatin wahida faradan kanat aw nafalan shi ce wai nafilan ma ba za a yi ba abinda kai ko nafila dai kai ka tashi kai taimama kai raka'a ka biyu ta nafila ta warware ka kara wata an kai wata ka kara wata taimama shi yayi shuzuzi ya wuce ma abinda malikin ya tahi akai ibn al-munzir Allah mushi rahama mai littafin al-ijma' kuma mai littafin al-awsat yake cewa idza sahatin nawafil bi taimamul wahid sahatil fara'id idan ko taimama ya halitta ayi nafil filu da ita to farillan ma ya halitta dan saboda dukkan su an shardanta musu tsarki abin da ya faɗa ibn al-munzir baihaqi ya tabbatar da cewa bi annahu laysa fil mas'ala hadithun sahihun min at-tarafain baihaqi duk da shi ma suna cikin malaman shafi'iyya yace yana da tabbas cikin wannan mas'ala babu hadisi ko dai sahihi a cikin kowane gehen da ku yan wancan gehen da duka wannan asar ne ho muke magana akwai bambanci tsakanin asar magana ce ta sahabi ko ta tabi'i ko hadisi wannan ba hadisi bane duka aka kawo asar ne na magabata shi yasa bai haƙi yace yan gehen guda biyu da mu da su duka mafi mai hadisi dai sahihi wanda yake za a yi hujja da shi yace sai dai saha ya inganta daga ibnu umar cewa wajabta taimama ga kowace farilla yace bamu san ba cewa akwai wanda ya saba mishi daga cikin sahabbai yace sai abu ba wasu kuma malaman da suka zo bayan shi suka bi bayan shi suka ce ibn al-munzir ya rawaito cewa la yajibu bi halitta ba ibn abbas ya ce bi halitta bai wajaba ba musannaf al-imam al-bukhari ya ka hujja akan umumin hadisin cewa fa innahu yakfika ya wadatar maka kenan cewa ya wadatar maka annabi sallallahu alaihi wasallam da a ce farilla daya ba a taimama ba a sallar farilla biyu da ita da wannan mutanen su yi cancanta annabi ya bayyana musu da annabi sallallahu alaihi wasallam ba zai koya musu ba kuma ya ki bayyana musu matakar su samu abu sai jumhurin malamai sun tahi akan mas'ala ce dai wadda malamai suka sabani akan ta saboda babu nasi sahihi kamar yadda bai haƙi ya ambata nasi marfu'i dukan su ba su wuce asar ba da ake rawaitowa daga magabata amma magana mafi inganci a cikin wannan mas'ala shine ya halitta mutun da taimama shi daya yayi farilla shi guda biyu ko sama da biyu ma dan saboda ita ma tsarki ne albadal yaqumu maqamul mubdal minhu in an samu kaza madadin kaza ne to yana tsayuwa matsayin shi daidai a daidai da daidai babu wani bambanci akan su sai in an samu dalili kamar misalan a ce shugaban kasa ne da mataimakin shi yace abinda bai samu tahiya ba in aka taho bayanin yayi bulaguro ko bai da lahiya madadin shi yake a madadin shi yake cikin dukkan abubuwan da zai sai ho in ya mushi wasu tafsisi yaji duk abin da zan yi kaje kai amma banda kaza in ya mushi wannan tafsisin babu lahi amma in dai ya mushi kebance wasu abubuwa ba kawace mushi yayi a matsayina kake duk abin da zai shi ma yi zai to haka ne taimama da arwalla matsayin ta take duk abin da za a yi da ita ma an yi da ita sai dai ho in an samu wani abin da nasin da yace banda kaza kuma abin da ba a samu kin ba a samu ba nasi kamar da malamai suke fadawa dan saboda kamar da nake gaya muku mas'ala cewa a cikin harkar hadisi babu kaza ba a samu kaza ba mas'ala bace ta karamin dalibin ilimi mas'ala ce ta manyan malamai wanda suka kai kamar magabatan mu Allah musu rahama hadisi na 344 yake cewa haddasana musaddadun qala haddasani yahya ibn sa'id shine ibn sa'id al-ansari qala haddasana auf qala haddasana abu raja an imran qala kunna fi safarin wannan mun wuce shi ina ga mun kasance cikin bulaguro ma annabi tare da annabi sallallahu alaihi wasallam wa inna asraina mu mun yi tahiyyar dare subhanallazi asra bi abrihi al-isra shine tahiyyar dare hatta idza kunna fi akhir al-layl sai da muka gaje karshen dare waqa'ana waqa'atan muka fadi barci wa irin wata faduwa la waqa'atun ahala indal musafir minha babu wani faduwar barci da ta kai dadi ga dan bulaguro kamar wannan dan saboda an kwana ana tahiyya an zo gab da asuba san hinnan asuba gonin dadi suka fadi dukkansu suka fadi barci ya kwashe su mai dadi yace fa ma aikazna illa harru shams ba abin da ya tada mu sai zahir rana fa kana awwal man istaqaza fulanun summa fulanun summa fulan farkon wanda ya tashi shine wana da wana da wana summa umar ibn al-khattab ar-rabi sannan umar dan khattab shine na hudu wa kana annabi sallallahu alaihi wasallam idza nama lam nuqiz huwa taykuna huwa istaqiz annabi ya kasance idan yana barci ban mu tada shi sai in shi ya tashi da kanshi li anna la nadri ma yuhdisu lahu fi nawmihi dan bu musamba me ake faran mushi a cikin barcin nashi tana yiwa cikin barcin ana yi mushi wahayi a cikin nan gurin fa kana awwalu man istaqaza fulanun summa fulan summa umar ibn khattab ar-rabi yusammihi abu raja kenan abu raja yana ambatan shi sai auf yan mance shi auf mai auf wanda ya rawaito daga wanda sa'id ya haibun sa'id ya rawaito daga ri summa summa umar ibn al-khattab sannan umar dan khattab shine na hudu kenan daga nan sai aka ce gaba sabanin nusakha ne na bukhari wa kana nabi annabi ya kasance idan yayi barci ban mu tada suka ce dan bamu san ba me yake faruwa mushi a cikin barcin shi dan saboda mawalkin annabawa wahayi ne abinda annabi sallallahu alaihi wasallam mawalki a cikin mawalki an ce mushi kaza cikin mawalki ma dai a takaice ana ka mushi wahayi to shi yasa bisu tada shi yana cikin barci fala mastai kaza umar yayin da umar ya halka wara'a ma asaban nasa yaga abinda ya samu mutane na barci har rana ta huto wa kana rajulan jalidan ya kasance mutun ne katu fa kabbara yayi kabbara wa rafa'a sautahu bi takbir ya daga sautin shi da kabbara kenan mai makin yaje tada annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a tashi sai yayi kabbuqugi da karhi na kabbara Allahu akbar wanda wannan ita ta tada annabi sallallahu alaihi wasallam fa ma zalu yukabbiru wa yarfa'u sautahu bi gushe baina kabbara yana daga murya shi bi takbir da kabbara hatta sai kazabi saumihi ha sai da ya tashi bi sautihi rasulullah sallallahu alaihi wasallam da sautin shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tashi falam mastai kaza ya inda ya tashi shakau ilaihi allazi asaba musu kai kai kukan abin da ya same su kala sai yake ce musu la daira ko kuma la yadir babu cutarwa ko kuma bai cutarwa yace musu irtahilu ku tashi mu yi gaba fartahala sai suka tahi fasara gairu ba'i sai tahiya kadan ba nesa ba summa nazala sannan sai ya sabko fa da abil wudu yace a kawo ruwan arwalla fata wada ayi arwalla wanudiya bi salati akai kiran sallah fa salla bin nasi yayi sallah ga mutane falam man tafala min salatihi ayin da ya gama daga sallah shi ma'ana in sarafa izwa bi rajulin sai ga wani mutum mu'tazilun ahura lam yusallima alqaum bi sallah tare da mutane ba kala sai ce mishi mama na aka ya fulanu an tusallima alqaum kai wani mi hana ka kai sallah da mutane kala sai ce asabatni janabatun walama janaba ta same ni kuma babu ruwa dan ana cikin bulaguro ne kala sai ce mishi alayka bi sa'id fa innahu yakfik na hore ka da kasa guri mai kyau ya wadatar maka summa sara annabi sallallahu alaihi wasallam sannan annabi sallallahu alaihi wasallam yayi tahiyya fashtaka ilaihi nasu min al-adash sai mutane suka kawo mishi kukan ishruwa fa nazala sai ya sabko fa da afulanan ya kirayo wani kana yusammihi abu raja nasihu auf abu raja yana ambata shi sai auf ya mance shi kenan wanda ke nuna cewa nuskha ku can da aka ambace irin wannan magana haka ne dan ga ta an maimaita ta wada'a aliyan sai ya kira aliyu fa qala sai ya ce mishi ibtagaya izhaba ku tahifa ibtagaya alma'a ku nemo ruwa in mutun dai ya ce faftagil ma'a ka nemo ruwa faftagaya alma'a qala ta fan talaka sai suka taifa talaka imra'atan sai suka gamu da wata mace baina mazada ta ni tsakanin salka guda biyu wanda dan bulaguro in ya wanda suke makiyaya sun sani nan an sa bisa jeki nan salka guda ta kuma tana tsakiya inda hulani suke ausadihi yata ni ko kuma yan kananan salka guda biyu asadiya ita ce tana kasa da salka babba wanda ake yar kananan salka ne yace min ma'in daga ruwa ala ba'irin laha akan raqumi da take bisan shi bisa raqumi ne an san dai me ake nihi da salka ko kowa ya sani kowa ya san me ake nihi da sarka a ita kince kai ka sani kai ma dan kauyen ne eh yawa ta jikin dabba da ake ratayawa da su canda uwayen murkakannu ita ce mazubin ruwansu yawa abu saraqun ma ba faqala laha sai suka ce mata aina lama ina ruwa yake kare sai ta ce ahadi bil ma'i amsu hazihi sa'a rabuna da ruwa jiye daidaiwar haka wa nafarna khulufan kuma muta jama'an mu mun baro su a baya qala laha sai ta ciki tace suka ce mata in daliki izan ki zo mu tahi qalat ila aina suka ce mata tace musu zuwa ina ina ga wannan mun yi shi mun wuce shi a bukhari go mun wuce shi a bukhari go to a ina ne nayi wannan hadisi an ya ku ba a darami bane muka yi shi hadisin nan bar dai mu je kun je za ku ji wasu abubuwan da za ku san cewa mun yi shi yawa ina ga zan mutar da shi qala sai suka ce ila rasulullahi zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam qala sai ta ce allazi yuqala lahu sabi'i wannan da ake ce mishi asabi'i asabi'i shine wanda ya bar addinin da ake bisa kai ya zo da sabo qala sai ta ce kenan ita wannan suka ce gare ta annabin da ake abun yaya da ana ta ce ya bar addinin uwaye da kakanni ya koma wani sabon addini ko allazi ta'ani suka ce eh shine dai wanda kike nihi fan daliki mutahi faja'a biha ila rasulullah sai suka zo da ita wajen annabi sallallahu alaihi wasallam muhaddasahu alhadisi suka basha suka bata hadisi qala sai ce fastanziluha ku sabko ta an ba'iriha abu saraquminta wada annabi sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace a kawo mishi bi ina'in ga makayi fa farraga fihi min afwahil mazadataini sai ya zubo daga cikin bakin salkan wannan guda biyu ya zubo aka zubo ruwan ma'ana ausatihatayni ko kuma wannan kananan salkan wa auka afwahu ma sai ya rihe bakin su bayan an zubo kuma ya rihe wannan kofar tasu wa adlaqa alazala sai ya saki kofar salka wadda take ta kasa wanda ya san salka kofar ta sama wadda ake zubo ruwan daban daga kasa kuma akwai kofa wadda wan duburar dabba ce aka nadi aka darmi to wannan kofar ta kasa ita kuma sai aka sake ta wa nudiya fi nasa sai aka yi kira ga mutane tace al'azala da zaira yace isku wastaqu ku shayar da dabbobinku fasaka man sha sai suku duk wanda yake so ya shaye sha wastaqa man sha wanda zai shayar da dabbar suka shayar wa kana akhiru zaka ana adallazi asabatu li janaba a karshen abun sai aka ba ma wannan mutum wanda janaba ta same shi ina amin ma'in makayi guda na ruwa shi ma aka ba shi ya ji wankan shi qala sai yace izhaffa afrighu alayka ji ka zuba ma kanka shi jikinka wa hiya qa'imatun tanzuru ila ma yaf'alu bi ma'iha tana sai tana ganin abin da ake aikata da ruwanta yace waymullahi ina rantsuwa da Allah laqad uqliya anha wa innahu lalle an ciratar mata da wannan ruwan aka dauke kayan makayin nata shine aqla wa innahu law khayyalu ilayna annaha ashaddu mal'atan minha hina tada'a fiha yace muna gani at takhayyul shine abin da kake gani a idanka muna gani tabbas kan cewa zatammu yana ba mu cewa ta hicika ma sama da yadda aka sabko ta lokacin da aka amso ta aka fara fa qala annabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi sallallahu alaihi wasallam ke ce ijma'u laha ku hada mata abubuwan alkhairi fajama'u laha min bayna ajwatin wa daqiqa sai suka hada mata tsakanin dabinan da ake cewa ajwa nau'i ne dabino wa daqiqa kuma da gari wa sawiqa da biscuit hatta jama'u laha ta'aman sai da suka hada mata wannan abinci faja'aluha fi saubin suka sa cikin wata tuha wa hamaluha ala ba'iriha suka hauda ta bisa raquminta wa wada usawba bayna yadayha suka aza tuhanna a gabanta ta abincin qala laha sai yace mata ta'alamina ma razi'ina mimma ikishan shin kin san bu ma rage komai ba daga cikin ruwanki razi'a shine rage abu kamar yadda ya zo a cikin wani hadisi la yazra'u minhu shay'a yace walakin Allah huwa allazi asqana sai dai Allah shine wanda ya shayar da mu fa atat ahalaha sai ta zo ma yan gidansu mutanen ta wa qad tabasat anhum ta tsaya an rike ta gare su ma'ana sun ga ta jima sama da yadda kamata a ce ta zo dan ta dau lokaci da yawa fa qalu sai suka ce ma haba suke ya fulana me ya tsaida ki yake wance qala sai ta ce al'ajab abun mamaki na gani laqiyani rajulan wasu mutane bi suka gamu da ni fa zahaba bi ila hazar rajul allazi yuqalu lahu sabi'i suka tahi da ni zuwa ga wancan mutum da ake ce mishi asabi'i fa fa'ala kaza wa kaza sai aikata kaza da kaza yace fa wallahi ina rantsuwa da Allah innahu la asharun nas min bayna hazihi wa hazihi shine mafi mafi sihiri a tsakanin wannan da wannan wa qalat bi usbi ha sai ta yi nuni da daya tsinta a sababa wal wusda manuniya da ya tsatsakiya farfa'atu ma ila sama ta yi nuni zuwa ga sama ta ani sama'a wal ard tana nihin sama da kasa abinda ta musu nuni take cewa ina rantsuwa da Allah tsakanin wannan da nan babu wanda za a samu wanda yake kai shi sihiri ma'ana ta nan sama da kasa ba a samu wanda yake kai shi sihiri ba aw innahu la rasulullahi haqq ko kuma tana yiwa manzo ne na Allah da gaske fa kana almuslimuna ba'da zalika muslimi bayan wannan sun kasance yugiruna alaman haula suna kai yaki ga wanda ke gehen su min almushrikina daga cikin mushrikai wala yusibuna sirma allazi hiya fihi minhu bas zuwa ga ɗan dakunan da take ciki a sirmu da sadu shine ɗan dakuna kanana wanda ba gari bane an yi shi irin na edo fa qalat yawman liqaumi ha sai ta ce ma mutanen ta a wata rana ma ara anna haula'il qaumi yad'ukum amadan ina ganin wannan mutanen wa da gangan suke barin ku in suka zo yaki suna kiyaye ku dan saboda alherin nan da na taba musu fa halakum fil islam kuna da buƙatuwar musulunci fa ada'uha sai suka yi biyayya ga wannan mace fa dakhalu fil islam suka shiga ga musulunci ga baki ɗayan su idan ka ga wannan ta zamana alkhairi ga mutanen ta qala abu abdullah al-imam al-bukhari ke cewa sab'a ana cewa sab'a kharaja min dinin ila ghairihi ya huta daga wani addini zuwa ga wani shine sab'a a kalmar shi talarauci yake ne tunda shi ne cikin qur'ani malaman tafsiri sun yi sabani kan asabiuna abinda ake nihi da su wa qala abul aliya yake cewa asabiina fi nuska a cikin wata nuska asabiuna yace firqatun min ahlil kitab yaqra'una zabur wasu jama'a ne daga cikin ahlul kitab suna karanta zabura wannan hadisin al-imam al-bukhari ya kawo shi a gurare guda hudu wannan shine guri na farko wannan bulaguran da wannan abun ya faru malaman tafsiri sun yi saba malaman hadisi sun yi sabanin ayyana cewa wani bulaguro ne yazo a cikin hadisin muslim daga abi huraira yake cewa koma wasu ne daga khaybar a cikin wannan kissa amma a cikin riwaya ta abu dawud da yake cewa ya huto daga hudaybiya cikin dare sai ya zamana yake cewa man yakalauna al-ayla sai bilal yace gani a cikin muwatta kuma tazo yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yayi ta'arisi da su wa cikin wani dare tsakanin makka da wannan a cikin musannaf na abdurrazzaq yake cewa shi kuma a wajen tabuka ne bai haki kuma a cikin dalailun nubuwa daga uqba ibn amir daga muslim yake cewa hadisi ne mai tsawo kissar barcin su shi ma ya kawo ta kuma wani gurin ne da mai ce gazuwa ce ta jaishul umara ibn abdulbar yace yayi kuskure bai haki jaishul umara shine jaishul mu'ta wanda annabi sallallahu alaihi wasallam bai halarce ta bai ciki kuma wannan kamar yadda ibn abdulbar ya wada ne bai haki Allah mishi rahama shine yayi kuskure a takaice dai malamai sun yi ta sabani akan ruwayoyi ne sahihai masu inganci akan ayyana a wani bulaguro ne aka yi wannan bamu da lokacin da zan mu tattauna su ga sun nayi alama amma ba lokacin zan mu je ga abin da yake su muhimmanci a cikin wannan hadisin na Abi Huraira cewa Bilal yana cewa huwa allazi kala alahum al-fajr an Bilal shine ya tsare musu asuba cewa ka tsaya har asuba ta yi ka barci ya dauke mu sai ya ambata cewa annabi shine farkon tashi a cikin wancan gurin kuma a cikin wannan hadisin kissan nan gashi cewa Umar ne yayi farkon tashi kenan yake nuna cewa kissar sai wanda suka tsaya akan cewa kissar ba daya bace ta'addudul kissa aka samu abun ba so daya bane ba so bi bane aka yi shi wannan ita ce hujjar su ai gashi can hadisin da cewa Bilal ya tashi ya tsare mu asuba cikin nan kuma bamu ga ba inda aka ce Bilal ya tsare habbarci ya dauke shi ya farkon tashi a wancan hadisin kuma shi ma sahihi ne cewa aka yi annabi sallallahu alaihi wasallam shine farkon tashi kuma nan gashi an ce Umar ne ya tashi har yake kururuwa cewa da kabbara su tashi wanda wannan ruwayoyi ne wanda malamai suke tattauna akan su dalilan su halitta tahoi an fa qala awwal man istaqaza fulan har zuwa karshe shi yake nuna cewa akwai sabani akan ruwaya da yake cewa irtahilu ku tashi mu gusa dalili ne akan cewa ya halitta jinkirin sallar da ta kubuce koda mutun ya tuna ta dan saboda rabkanuwa in dai ba rabkanuwa bane ko kuma dan wulakantarwa ne muslim ya bayyana cikin ruwaya abu hazm daga abi huraira sababin da yasa aka gusa daga wannan gurin ai gashi a cikin nan mun nura da aka tashi annabi ta mu yi gaba kan mu busara masalla a wannan gurin ba to menene yasa aka yi haka nan ruwayan muslim annabi ya bayyana cewa fa inna haza manzilun hadarna fihi shaytan wannan guri ne wanda shaytan ya halarce mu ku tashi mu bar gurin wannan wa qarta kallama ulama malamai sun yi bayani akan hadawa tsakanin hadisi anan gurin akwai iskali wanda malamai suna ta kokarin hada shi
yaya akai annabi alaihi salatu wasalam da yake cewa tanamu kai inna ayna tanamu wala yanamu kalbi idanuwa na suke barci zuciyata ba ta barci gashi kuma nan gurin yayi barcin da har sallah sai da ya rasa sai da rana ta tada su yaya akai haka kenan akwai sabani akwai cinkaro tsakanin waccan magana kuma da wannan kuma duka hadisi sahihi a cikin Bukhari da Muslim malamai sun yi kokarin hada kan tsakanin wannan ruwayoyin mafi kyan magana shine abinda Nawawi ya kawo shine amsa guda biyu yace zuciya abinda take riska shine abubuwa na alhisiyat wanda sun ratai ga gangan jiki kamar hadasi kamar jin cutarwa kamar da makamantansu amma abinda ya kasance ba ido yake gani ba zuciya lokacin tana barci ba ta iya ganin shi wannan magana ta harko kenan nabi yace zuciya tana da halaye guda biyu halin da zai kasance batta barci wanda shine mafi rinjaye ga zuciya annabi sallallahu alaihi wasallam wani halin kuma ya kasance zuciya tana samun dan lokacin da ita kanta ma tana barcin amma wanda shine mafi kadan a cikin halayen annabi sallallahu alaihi wasallam sai wannan kissa ta dace a cikin wannan dan karamin lokacin da annabi alaihi salatu wasalam zuciyar ma a lokacin ta yi barcin yace amma na farkon ita ce magana madogara wannan ta bi magana ce mai rauni batta da tushe batta da asali zuciya aka malamai suke suna tattauna kan mas'ala an yi ta koro ta kana jin dadin amsa kamar an samu mahuta sai kuma a komo zuwa ga rushe ta kaga cewa kwata wata ma batta da kalima na dai magana ta farko shine ta hidaide cewa alhisiyat ne zuciya take riskuwa ba abubuwan da zasu kasance ba gaibiyat ne fuskantar lokaci wannan abu ne wanda yake ba da ganin ido ake ganin shi ba zuciya ba za ta gan shi ba yake cewa fala ta'aruda babu ta'arudi cin karo da juna kuma babu iskali cikin hadisin barci wanda hayda rana ta huto dan yana yiwa a lokacin ya samu nutsuwa ne cikin barcin shi dan saboda wahala ta gajiya wancan kuma abin da yake cewa zuciyar shi bata barci shine lokacin da yana cikin zaman gida yana lahiyar shi wannan kuma cikin bulaguro ne amso shi dai kowa daga cikin malamai yake badawa Al-Imam Al-Qurtubi yake cewa wasu malamai sun yi riko da wannan ruwaya cikin wannan hadisin cewa duk wanda ya tashi daga barci gami da sallar da ta kubuce mishi cikin barci to ya bar gurin da yake yayi gaba koda cikin wani guri ne dan saboda wannan da Annabi Alayhi Salatu Wassalam ya aikata nan da yake cewa fa salla bin nasi bayan an tahi can gaba Annabi yayi salla da mutane cikin shi akwai shar'antuwar sallar jam'i salla wanda sallah ta kubuce masa sahadi su yi jami'i azhar ta barka ni ma ta barnin mun game muna iya ramuwa sai mu yi wannan kinta kamar da mai ahadari ne yayi bayani idan sawa salatu min sallah su ta zo daidai wa fihi jawazul ijtihad bi hadrat annabi cikin shi akwai halacin ijtihadi koda annabi yana nan sai dai kuma annabi alaihi salatu wassalam a karshe ya bayyana abin da yake shine daidai a cikin shi akwai aljaru al'ada fi talabil ma tahiya akan al'ada a wajen neman ruwa ba tare a tsayuwa ba akan abin da yake ta al'ada abin da suka tashi suka je neman ruwa daidai gurgurdan inda suka san ya kamata su nema su nema ba su ce to bari mu koma Madina ko mu koma guri kaza mu nema wannan Allah madaukin sarki bai halitta bai hauda musu ba malamai sun yi istidlali da wannan kissa akan cewa maslahatu shurbul adami wal haywan ala gari ka maslahati tahara bil ma'i li ta'khir al muhtaj akan gabatar da shurbul adami wal hayan shan dan adam da kuma shan dabbobi ana gabatar da shi akan maslaha ta tsarki gami da mutun da yake bukata dabba kana tare da dabba kuma ga ruwa ita kanta ma a bulaguran da zaka in bata sha ruwan ba za ta halaka sai kai ka rika yin taimama ruwan ka bata ita ta sha nan gurin annabi sallallahu alaihi wasallam cewa isharabu wastaqu ku sha yadda dabbobin bayan sun sha dabbobin sun sha da an yi so sai aka shiga ga arwalla wanda yake nuna mana kare haƙin dabbobi ga musulunci na gaba yake cewa fihi jawazul mu'atati fi misli hadha min al-ihbat ya hal a cikin shi mun fahimci cewa ya halitta yin kyauta cikin abubuwan da suka kasance na halak ne cikin abubuwa irin wannan ga su da ta musu wannan abun alherin da suka tashi suka mata na annabi sallallahu alaihi wasallam yasa ku hahada mata kaza da kaza aka dauka hali na karamci aka mata yace wasta dalla bi haza ala jawaz istimal al awan al mushrikin akan wannan hadisin ne malamai suka kafa dalili akan halaccin anhwani da makayi na mushrikai kwariya ta mushrikai da kwanan su malami ta kanfi han najasa matakar baka ga najasa da idan ka ba a ciki kwanan su zaka amsa kai arwala kai wanka ka sha ruwa babu matsala in ka ga najasa a ciki wa fihi ishara cikin shi akwai nun allazi adaha laysa ala sabil al awd mimma iha abinda aka bata ba wai an bata bane saboda ramuwar ruwanta, a an bata ne dan saboda karamci dan ruwanta bai rage ba, amma aka bata wannan kyautar dan saboda tafaddulan farala da kyautatawa. Hadisin saboda tsawon shi kamar yadda muke gani yana da fawaid da abubuwa da dama, in an samu hadisi irin wannan fawaid da abubuwa da malaman fiqh suke huddawa a kalkashin shi da hukunce-hukunce yana da yawa. Wannan hadisin kadai hukunce-hukuncen da malaman fiqh suke huddawa wajen shi sun kai an yi litafi guda akan su, wanda yake nuna mana cewa duk abin da zan mu faɗa kawai muhimmancin ne muke dan dauka a ciki, abinda kuma yi saura saboda duk abinda malami zai bada, abinda za a bada wajen daukan karatu dan tabawa ne, ba wai a baka abinda ya ishe ka bane ba, abinda in kana son abinda zai ishe ka ne ku koma sharhukan da malamai suke yi, kuma da haka ne mutum zai samu ya hada jari, mutum bai kasancewa ya takaita akan dan abinda ake bashi, abinda aka baka kawai da shi ka dogara, wataran wannan dan abin da aka baka wataran ragewa ne zai ta yi. Yanzu wannan abubuwan da muka ambato, inda a ce mutum ya samu fatahul bari ko ya samu irshadus sari ko ya samu wani sharhi ya je ya karanta, na tabbata abubuwan da zai dauka zai samu ɗariruwan abin da bamu haɗi ba ana kenan, kaga anan kai tsaye ya ƙara jari kahin ya manta wannan abubuwan suna jima, amma in ka tashi kawai a wannan abin da aka baka ne kattahi, to shi kin ma kullun ragewa ne zai yi, ragewa ne zai ta yi har da wataran sai ka waiwaya ka ji babu komai ma a ciki, wanda yake nuna mana duk abinda mutum zai yi na ilimi yayi kokarin samun limkawa. Na kasance duk abinda na sa gabana, duk littafin da na sa, duk wani fanni da na sa a gaban malami zan yi shi, to kuma ina lullumka bincike akan shi darira, sai nayi binciken gano ina littattafan kaiwa, littattafan asali wanda su ne aka dogara a cikin wannan fannin, wanda wannan zai sa mutum hatta da littattafan fiqhin wannan su ahadari su iziya su risala da sauransu dukkan su mutum ya iya kokarin, kuma a har yanzu ma a har kullum ma mutum ya tsaya cikin bincike, a har yanzu ne ga sharhi sabon sharhin iziya wanda ina cikin sabke shi, wanda Dr. Mansur Sakkwato ya yi mujallar guda biyu sun kai wannan haka kwanan nan aka huddo shi, wanda duniya ta amshe shi kuma an yi ta maraba da shi, ba taba ma iziya ko wani littafin fiqh bare da ido na sharhi irin wannan wanda ya dace irin nashi mujalladu bi iziya, wannan dukkan abinda mai iziya ya kawo, ya kawo dalilan shi, ya kawo maida shi zuwa ga mazhabin fiqh, kamar yadda muke ta bayani a cikin fiqh kar mu dauka cewa duk abinda aka faɗa cewa kaza litahin malikiya, mu dauka cewa ra'ayin ne na malikiya sirfan aka kawo, illa wannan muktasar khalil wannan shi an sara mishi babu ja, Allah mishi rahama, Allah ya bashi wannan baiwa, amma sauran duka daga shi sai mai bi mishi iziya, sai ahadari wanda duk yawanci abin da suka faɗa na malikiya ne sai iziya, amma sauran mafi yawanci zaka ga abubuwan da su ana samu mafi yawanci na malikiya ne, amma akwai wanda ba ra'ayin malikiya bane an sun samu sabani, sai wani ya dauki ra'ayin wani daga cikin malaman malikiya sai ya sa a cikin littafin shi, kuma wannan ba aibu bane ba lahi bane, a takaice dai wasu cikin malikiya sun tahi akan shi. Hakanan kuma in ya kawo su ya kawo dalilansu da hujjojin da mai iziya ya faɗa akan wannan abubuwan na kitabu da hadisan, inda sabani ya shinhuda sabanin ya kawo abin da yake shine daidai, Allah ba shi lada akan wannan bincike da yayi, bincike ne ba karami ba, bai da kiyuya malamai ne, wanda duk wanda ya san dadin karatu kiyuya hutan mashi zai tayi akan, dan kana tuna abinda in ka bari zuwa baya ladan zai kaiwa zuwa gare ka. Mu duba magabatan nan namu littattafan da suka bari har abada yanzu kayi kaɗan kai ba hasi, baka a cikin sakon guda yanzu aka ce ma ana ambata Bukhari so dubu a duniya baka rama ko sama da haka nan, me yasa da bai rubuta ba an ambata, ya mutu ya bari, amma kamar wani kwanta ne ya bari wanda kullun lada yana ta zuwa, kullun sai an mishi addu'a, to duk wanda ya san da wannan kokarin da zai shi ma ya tanadan ma kanshi dan abin da in ya bar duniya zai samu irin wannan, ko da bai kabe sai kai irin wa'ancan ba, amma shi ma daidai gwargwadon nashi. Yau wanda zan mu gani cikin hikayat kinmu da muke gani, mutum na 261 shine Bashar bin Haris al-Hafi, Bashar al-Hafi wanda yana daga cikin manyan malaman sufaye, sufanci na kirki, sufanci na Allah, wanda aka gina akan al-wara'u wa zuhdi fid dunya. Bashar al-Husayn ibn Muhammad al-Baghdadi yake cewa sami'tu abi yaqulu, naji babana yana cewa zirtu Bashar ibn al-Haris, na halarci Bashar ibn al-Haris, fa qa'artu ma'ahu maliyan, sai na zamana wajen shi lokaci mai tsawo, fa ma zadani ala kalimatin, bai kara mini akan komai ba, a cikin neman ilimi ne tahi wajen shi, a wajen zama wajen malamai saboda samun maganganu masu albarka, yace har muka tashi babu kalmar da ya kara mini kauciya yake mattaqallahu man ahabba shuhura mattaqallaha ba bai ji tsoron Allah ba duk wanda yake son shahara duk wanda zai so a ce ai wane ne a rika daga shi a duniya ana cewa wane ne to duk wanda ya so wannan yace ba mai tsoron Allah bane wannan kalma ita kadai ya bani bai kara mini komai ba daga Ahmad ibn Nasr yake cewa kunna qu'udan qudama Bashir ibn Haris nafsaini mun kasance a gaban Bashir ibn Haris al-Hafi mu guda biyu faja asalisu sai wani mutum na uku yazo wajen ba ilimi sun taho yayi musu nasiha yayi musu aziyansa da malamin zuhudi ne masu gudun duniya masu tsoron Allah yace na uku yana zawwa kawai sai tashi ya bara mu gurin yace kar ku maida ni shahara saboda gudun shahara na uku yana zawwa tashi ya bara musu gurin ba wanda ba zai so jama'a su hadi jingin wanda su dibi ba ana nufin ba cewa in sun hadin aibu ne in sun hadu dan su fa'idan to nan ba matsala bane amma da gurin azuccin cewa jama'a su hadu dan saboda a ce ai wani ma hada jama'a gare shi to wannan shine abin da suke gudu jama'a suna tahowa sai tashi ya bara musu gurin daga Ahmad ibn al-Fata yake cewa naji Bashar yana cewa ba'sa ila Asim ibn Ali bi Abi Zakariya as-Saffar fa qala ya Aba Nasr inna Abul Hasan ya qara'u alayka as-salam yace Abul Hasan yana aiko maka sallama yana cewa Kadish tar da shauki ileka hatta la karkitu ana atika yace wallahi shauki na da begina zuwa gare ka yayi tsanani ta yadda har ina so ma in je zuwa gare ka daga wani gari ne aiko mishi sallama min gairi izinin ba tare da izini ba har na so ma in tai wajen ka ba izini yace fa alimtu karahiyatu kalamiji ar-rijal sai na san cewa kai kuma baka san mutane suna zawwa wajen ka fa in ra'aita anta azana li in kana so ka bani izini in je wajen ka in gaida ka mu gaisa to madalla yace fa Allahu yanfa'ani bi ru'yatika mai yiwa Allah ya anhwanar da ni da ganin ka qala sai yake ce min fa qultu lahu sai nace mishi kar fahimtu risalati shaykh fa abulghu salam na fahimci wannan risalar ta malam da ya aiko maka na gane abin da yake ni in ka je ka isar mishi sallama ta ka ce mishi kai ya zo mini fa inna maji'ika ilayya shuhratan alayya wa alayka zawwaka gare ni da ni da kai shahara mini zai yi wanda malamai sun dauke mu a manyan malamai kuma ba haka nan bane wanda wannan duka tawadu'u ne da kaskantar da kai nasu a lokacin kuma su ne manyan malamai na lokacin Allah musu rahama haka malamai suka kasance suna gudun shuhura da gudun abin da zai bata musu ayyuka sai al-imam Ahmad ibn Hanbal wanda al-ma'ruf ne la yu'arraf wanda Ahmad ibn Hanbal a shaybani kowa ya san shi ba zancan abun gakin shi daga Ali ibn Abi Harara yake cewa kanat ummi muqida ma'aihiyata ta kasance ciwo ya zama da ita na hau 20 sana sama da shekara 20 tana kwanci fa qalat li yawma sai ta ce mun wata rana izhab ila Ahmad ibn Hanbal ka je wajen Ahmad ibn Hanbal fasalhu an yadu Allah lika roke shi roka mun Allah ya mun addu'a fa madaita sai na ta fadaraktu alaihi albab na kwankwasa mishi koha fa qala sai ce man haza wane ne wannan fa qultu sai nace rajulun min ahli zaljanib mutun ne daga cikin wannan gehen naku makwabtan ku ne sa'alatni ummi wa hiya zamina ma'aihiyata ta tambaye ni tana can zamna batta da lahiya as'aluka anta du'a Allah laha tana roko kai mata addu'a fa sami'at kalamuhu yace fa sami'tu kalamu rajulun mughdib sai na ji shi daga hadin haka kawai ya kwashi hada yana ta hada a cikin gida wa qala yake cewa nahanu ahwaju an tad'u Allah lana mu muka hi bukata a mu addu'a mu ku asuwa za a zo ana neman mu ma wasu addu'a fa wallaitu munsarifan sai na tahiya ta na bar shi fa kharajat ajuzan fi da min dari sai wata tsohuwa ta fito daga gidan shi fa qala take ce mani anta allazi kallamta ba abdullah kai ne ka zo ka bata ma baban abdullah rai shine ahmad qultu na'am nace eh ni ne kuma kinji ga abin da aka yi kawai tambaya ce mai tsohuwa ta ta aiko a mata addu'a batta da lahiya qala sai ta ce wadanda yake ta yi dan kaka koma gobe ne ka saka shaharar da shi qad taraktuhu yad'u Allah laha na bar shi yana mata addu'a tsohuwa ya tashi yana mata addu'a ya nuna maka cewa bayyayi dan ka gobe ma ka komo ka dauke shi mutanen kirki qala sai ya ce fajitu min fauri sai na komo a wannan lokacin ilal bait zuwa ga gida fada qaktul baba na kwankwasa koha fa kharajat ala rijlaiha tsohuwa ita ta huto ma ta bude mini koha tamshiha ta fatahat liyal bab tana zawwa ita ta bude mini koha qala take cewa qad wa haballahu liyal afiya Allah ya bani lahiya addu'a Allah ya karba kage yana cikin mujabid da'awa wanda sun yi addu'a Allah amsa yake amma suna cikin hali na kunci gunduwa muga azabar da aka mishi akan halitta alqur'ani yana iya daga hannun shi kai tsaye Allah madaukin sarki ya amshiran masu musu azabar amma hakura yake akan musiba suna da rawwa addu'a kamar su al-Imam al-Bukhari mujabud da'awan da wuya zaka ji a duk kuncin da zai gani cikin rayuwa sun daga hannunsu sun yi addu'a kuma sun san su mujabud da'awakin da sun daga sun yi Allah amsa yake amma kuma suna rawwata a karan kansu ma in wani ne sai ga wani cikin matsala sun daga hannu su mushi amma su ma kansu ba za su yi ba kawai sakura suke akan abin da ya sabko kansu dan su samu ladan wannan al-Imam Ahmad malaman mazhabar gabaki ɗayan su dukkan su waliyai na Allah Abu al-Imam Malik al-Imam Ahmad ibn Hanbal dukkan su yanzu karanta kissoshin shi da tarihin sa da abubuwan da suka faru gare su da malaman kutubus sita gin dukkan su manyan waliyai ne na Allah suna da abubuwan da suke ta faruwa a gare su da suke nuna walitakar su amma kuma ba su suke nuna akan su boyewa ma suke sabanin zamanin mu ko wani lokaci da zaka ga wanda bai cancanta ba shi zai mutu yana da auciya shi wali ne wanda su boyewa ma suke mu ga da yadda yake ruwan nan bawan Allah dan ya zo neman addu'a ne zan mu takaita abin da muka faɗa dai Allah ba mu lada ni kuskure Allah mana gafara wassalamu alaikum warahmatullahi